This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Baballe cikin shirin na asubahin yau Laraba 23 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Muhammad da kanin labarai.
To Hawwa, ƴan sanda sun ce akalla mutum 11 suka mutu a ranar Talata bayan da wata motar mai ta fashe a kusa da wata babbar hanya a kasar Uganda. Dakarun kasar Iraki sun kashe kwamandojin kungiyar IS guda 9, ciki har da wani babban jigo a kasar. Blinken ya buƙaci Netanyahu da ya tsagaita hukunta a Gaza bayan kashe shugaban kungiyar Hamas.
Kanin labaran kenan. A babin rahotannin namu za ku ji yadda wasu ma'aikata a Najeriya ke sallama da ayyukansu suna ji suna gani saboda matsalar tsada abin hawa zuwa wurin aiki.
Kan da Allah mu da za iya maida mana mamu a kan lita 185, wallahi da za mu ji daɗi, amma dai tsakanin da Allah muna buƙatar su soci daga hannun gwamnati saboda talaka na cikin damu.
Muna kuma tafa da rahoto kan yadda wata ƙungiya tare da tallafin ƙasar Canada ta samar da wuraren kula da lafiyar 'yan mata matasa a asibitoci 7 da ta gyara a jihar Sokoto.
To wannan gaskiya zai ƙara encouraging ɗin yaranmu matasa mata don su halarci zuwa asibiti babu jin nauyi, babu jin kunya.
Sai aka kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da masu sauraron rahotanni da ke tafi. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin baki mai yan kauya tare da Murtala Faruk Sanyinna, amma fa duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. ƴan sanda sun ce akalla mutum 11 suka mutu a ranar Talata bayan da wata motar mai ta fashe a kusa da wata babbar hanya a kasar Uganda. Kakakin ƴan sanda Patrick Onyago ya ce motar da kuma manta kifi ne bayan wani hadari da ya faru, daga bisani kuma ta fashe a wani gari da ke wajen Kampala babban birnin kasar, inda bakin hayaki ya turnike sararin samaniya. Wani faifan bidiyo da wani dan kallo ya yada ta intanet ya nuna yadda mutane ke dibar mai daga babbar motar da ta kife. Wannan hadari yayi kamancecenya da abin da ya faru a Najeriya a makon da ya gabata, wanda ya sanadin mutuwar mutane sama da 150, ciki har da yara kanana. Mutane waɗanda suka garzaya wurin don kwasar mai daga babbar motar da ta kife suna fatan sayar da manni, duk da gargaɗin da aka yi musu na kada su je wurin. Dakarun ƙasar Iraki sun kashe kwamandojin ƙungiyar IS guda 9, ciki har da wani babban jigo a ƙasar, kamar da hukumomin Bagadaza suka sanar a ranar Talata. Yayin da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce dakarun Amurka biyu sun samu rauni yayin harin. Rundunar haɗin gwiwa ta Iraki ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa dakarun yaƙi da ta'addanci sun kashe 'yan ta'adda 9, cikinsu har da wanda ake kira da gwamnan Iraki na ƙungiyar IS, wanda aka bayyana sunansa da Jassim Al-Mazarui Abu Abdulkadir. Sanarwa ta ce harin da aka kai a tsaunukan Hamrin da ke arewacin ƙasar an kai shi ne tare da taimakon fasaha da kuma bayanan sirri da ƙawancen yaƙi da masu ikirarin jihadi ƙarƙashin jagorancin da Amurka suka bayar. Sannan ta faɗa cewa an kwace makamai masu yawa a farmakin da ake ci gaba da kaiwa. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon Manjo General Pat Ryder ya ce cibiyar ba da umarni ta Amurka da dakarun Iraki sun kai wani farmaki na haɗin gwiwa a Iraki, inda aka auna wasu manyan shugabannin ƙungiyar IS a cikin dare. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Talata, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya buƙaci Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da yi amfani da damar da aka samu bayan kisan da aka yi wa shugaban Hamas Yahya Sinwar a makon da ya wuce don kawo ƙarshen yakin da ake yi da Hamas a Gaza, tare da ganin an sako sauran mutane 100 da ake garkuwa da su, waɗanda kusan 60 daga cikinsu ake kyautata zaton suna raye.
I believe very much that the death of Sinwar does create
Na yi imanin cewa mutuwar Sinuwar ta samar da wata muhimmiyar dama da za a dawo da waɗanda aka yi garkuwa da su gida, a kuma kawo ƙarshen yakin da tabbatar da tsaron Isra'ila. Netanyahu, kamar yadda kafafen yaɗa labarai suka nuna a ganawar da aka yi kwashe sa'o'i 2:30, ya shaida wa Blinken cewa kashe Sinuwar na iya yin kyakkyawan tasiri kan sako waɗanda aka yi garkuwa da su, da kuma Isra'ila ta cimma burinta na kawo ƙarshen mulkin ƙungiyar Hamas a ɗan ƙaramin yankin da ke gefen tekun Mediterania. Wannan ita ce ziyarar babban jami'in diplomasiyya a Amurka ta share a yankin gabas ta tsakiya tun bayan barkewar yakin Isra'ila da Hamas sama da shekara guda da ta wuce. Ya kuma matsa wa Netanyahu da ya bada damar kai ƙarin kayan agajin jin kai ga Falasɗiniyawa da ke fama da yunwa a Gaza, musamman dubin dubatar fararen hula da suka makale sakamakon ci gaba da fada a wurin mai wahalar shiga na arewacin Gaza. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya ce Blinken ya buƙaci shugaban na Isra'ila da ya kawo ƙarshen rikici a Gaza ta hanyar samar da dawwammamen tsaro ga Isra'ila da Falasɗinawa.
An jima kaɗan Mohammed zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, domin jin yadda wasu ma'aikata a ƙasar suka fara ajiye ayyukansu suna ji suna gani saboda matsalar tsadar abin hawa zuwa wajen aiki sakamakon matsanancin tsadar man fetur a ƙasar mai arzikin mai. Ga wakilinmu Halima Abdulra'uf da cikakken rahoto.
Dan Najeriya daga sassan kasar daban-daban, musamman ma waɗanda ke aiki a kamfanoni masu zaman kansu, na ta ajiye aiki kusan kullun ne sakamakon tsadar kuɗin motar safa wanda ke da alaka da tsadar litar man fetur, suna mai kokawa ga tsananin rayuwar da lamarin ya jefa su a ciki tare da neman gwamnati ta kawo musu dauki. A game da wannan batu, mun ji ta bakin direban motar kasuwa wanda ke jigilar fasinjoji tsakanin Abuja zuwa Kaduna wanda ya ce,
Nana Abdulrahman Muhammad, kasani da Allah akwai damuwa saboda ayyuka gaba ɗaya kuma ya canza sakamakon tsadar mai. Idan za mu je Abuja da akalla kasar muna a kan 3,000 a hannun fasinja, kuma wanda za mu zuba zuwa Jalwa zai wuce kamar man 10,010, sai kai ga wannan man yanzu don za mu sha shi zuwa Abuja mu dawo sai mun sha man 40,000. Sai kuma muka sha man 40,000 ɗin nan a 5,500 ma daga iya zuba zuwa Kaduna ga garan fasinjoji suke, wani zuban sai ka je ka dawo bai wuce ka cire da 2,000 ba. Allah wani zuban ma samun balas ma gagara yake. Abubuwan gaskiya sun rinta ɗaya gaba ɗaya, sai dai Allah ya kawo mana mafita. Da Allah mu da za a iya maida mana mamu a kan lita 185, wallahi da za mu ji daɗi. Amma dai tsakanin da Allah muna buƙatar fuskoci daga hannun gwamnati saboda talaka na cikin damuwa, kowa ya zama kamar almajiri.
Ita ma ma'aikaciya a wani kamfani mai zaman kanshi da ke birnin tarayya Abuja ta ce,
sunana Hope Williams, wata da ya wuce a gana a ce wai babu kuɗi a kamfanin, for that reason mota na shida were dropped. Amma na samu wani aiki daga Gudu, magana kuɗin mota saboda daga Dutse zuwa Bega when I consider it, they are offering 100,000. Kudi mota is about 2,700 mamana. Then bata family support. Na ba mamana ko 20,000 ko 10,000. I'm almost left with nothing. I had to abandon the process.
A jihar Lagos kuwa, wata matashiya mai suna Adedike Ogunkoya ta bayyana cewa,
I found out a job offer.
Ta ki karban wani sabon aiki da ta samu wanda za a riga biyan ta 50,000 sakamakon matsin rayuwa da tsada kuɗin mota.
Going to work, I'll be spending 1,500. Coming back is the same amount.
A wani bangare kuma, masani a fannin tattalin arziki ya ce,
sunana Abdulrahman Adamu Fantani, kuma malami ne a nan jami'ar Nizwa da ke nan ƙasar Oman. So a zahirin gaskiya, hauhawan kuɗin makamashi na man fetur ya yi sa da yawa ma'aikata, musamman wanda suke aiki a ma'aikatu masu zama kansu, cikin wani mawuyacin hali. So a je an ce kai ƙaramin ma'aikaci ne ko kuma an baka mafi karancin albashin da ake kira naira 70,000, abincin nawa zaka saya? Buhun shinkafa ana magana naira 120,000, kuɗin wutar lantarki nawa zaka biya, kuɗin ruwa? Wannan abin sai yasa mutane da yawa suna kallon cewa to da wannan fa gwara ma su aje aiki din su kama kasuwanci. Ma'aikatu masu zaman kansu suna da wani abu, duk inda suka ga cewa kai kwana uku baka zuwa to haka za su sallame ka su dauki wani. Su kuma wanda suke aiki a gwamnati, to gwamnati da ke bata tsawalawa abinda ake ma'aikatu da dama to an koma shifting hatta asibiti wannan yanzu shifting ake
da makatin tabi shugaban kungiyar dalalan man fetur na Najeriya Alhaji Mai Ganda Shattima ya ce
eh ko shakka babu akwai canjin farashi amma dai abinda zamu kira al'umma kada hankalin su ya tashi domin mu independent petroleum marketers muna nan muna daukan kowani irin mataki da ya kamata mu ga cewa an sauƙaƙa ma al'umma duk da ƙarin farashin da aka yi
duk da cewa jahohi kamar su Kwara Rivers Ondo Kogi Abia Gombe Lagos Ogun san amince da fara aiwatar da mafi karancin albashi na 70 zuwa 85 kungiyoyin fararen hula a Najeriya sun ce dole ne gwamnati ta sake nazari dan ba abin da 70 zai yi wa mai iyali a yanayin da ake ciki yanzu duk kokarin ji ta bakin gwamnati akan matakan da ake ci gaba da dauka na kawo sauki ga al'umma dai a wannan lokaci ya ci tura domin kuwa mun aika sakonnin karta kwana kuma ba mu samu amsa ba Halima Abdulrauf murya Amerika daga Abuja Najeriya
An gaida Halima Abdulrauf masarauna tare ne da sashen Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC ga ci gaban labaran duniya
Kokarin da abokan hamayyar Amurka ke yi na raba kan Amurkawa da haifar da rashin yarda a zaben shugaban kasa mai zuwa ya fara kamari a cewar wasu manyan jami'an leken asirin Amurka waɗanda suka yi gargaɗin cewa wasu kasashe na karkata ga ɗaukar matakan da suka dace na haifar da tashe-tashen hankula masu nasaba da zaɓe wannan kiyasin baya-bayan nan da aka fitar a bainar jama'a wanda ofishin daraktan leken asiri na ƙasar ya fitar da su a ranar Talata na zuwa ne makonni biyu kacal kafin Amurka su je rumfunan zaɓe a ranar 5 ga watan Nuwamba domin zaɓar sabon shugaban ƙasa da kaɗa ƙuri'a a jerin zaɓen jihohi da na yankuna a cewar kiyasin wasu 'yan ƙasashen waje musamman Rasha Iran da kuma China suna ci gaba da himmatuwa wajen haifar da rarrabuwar kawuna da raba kan Amurkawa da kuma raunana amincewar Amurkawa da tsarin demokuraɗiyyar ƙasarsu wanda suke ganin yayi daidai da abin da ya dace da bukatunsu amma yayi kashedin cewa hukumomin leken asirin Amurka suna samun ƙwarin gwiwar cewa Rasha ta fara shiga cikin shirye-shirye da nufinta ta da husuma daga ƙarshe kamfanin sadarwa na ƙasar Habasha ya fara sayar da hannun jari ga jama'a a wani mataki na kafa sabuwar kasuwar hada-hadar hannayen jari ta ƙasa da kuma baiwa 'yan ƙasar damar zuba hannun jari a kamfanin wanda ya kasance ɗaya daga cikin mafi girma da riba a ƙasar Ethio Telecom zai kasance kamfani na farko da aka jera a sabuwar kasuwar hada-hadar hannayen jari ta Habasha ko ESX wanda zai fara aiki a watan Nuwamba za ta kasance kasuwar hannun jari ta farko a ƙasar tun cikin shekarun 1970 Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya faɗa a ranar Laraba da ta gabata cewa kamfanin Ethio Telecom zai shiga mai shekaru 130 yana bayar da kashi 10 cikin 100 na hannun jari ga jama'a wanda duka hannun jarin miliyan 100 ne masu zuba jari waɗanda dole ne su zama 'yan ƙasar Habasha za su iya sayan hannun jari har 3,333 na kamfanin akan farashin bir 300 ko kwatankwacin dala Amurka 2.50 a kowane hannun jari ɗaya. Shugabar kamfanin Rehot Tamiru ta ce yanzu za a rinka kiran kamfanin da Ethio Telecom PLC.
Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Madalla har yanzu dai muna Najeriya wannan karan a jihar Sokoto inda jihar ta samu wani tagomashi daga wata kungiya mai suna Plan International da tallafin kasar Canada da ta samar da wuraren kula da lafiyar 'yan mata matasa a asibitoci 7 da ta gyara a jihar ta Sokoto daga jihar Sokoto ga Muhammad Nasir da ƙarin bayani
akasari a asibitocin Najeriya za a tarar da akusassan kulawa da jarirai da kananan yara da ma manyan mutane sai yana da wuya a samu sashe mai zaman kansa inda ake kulawa da lafiyar 'yan mata matasa masu tasowa wannan kuma baya rasa nasaba da yadda wasu 'yan matan ke kyamar zuwa asibitoci saboda dalilai kamar kunya da ba kowa suke iya yi wa bayanin matsalar da ke damun su ba kungiyar kula da ayyukan kiwon lafiya da taimakon al'umma ta Plan International Nigeria ta bakin daraktanta a Nigeria wanda ya maganta ta bakin Helen Edion ya ce bincike da aka yi a shekarar bara ya nuna kusan kashi 70 na ƴan mata matasa ba su zuwa asibiti saboda ba su samun kebancewa su faɗi bukatunsu cikin sirri.
A study that was done last year shows that almost 70% of adolescents do not go to health facilities for one reason, the lack of privacy in those facilities. And so this is something that
haka ne kungiyar ta samar da sashi na kula da ƴan mata a asibitoci bakwai da ta gyarawa gwamnatin jihar Sokoto. Fatima Muhammad Rabu jami'a ce mai kula da matasa a kungiyar ta Plan International Nigeria.
Saboda mun san insha Allah wasu matasa da yawa da ba su zuwa asibiti saboda suna dibin kamar nauyin tahowa su wadi matsalolin tare da mutane gaba ɗaya. Mun san insha Allah in wanga abu ya taso an ka fahimce shi an ka ji dadi ne zai tasiri kwarai ga matasan mu. Maruƙo su rinka zuwa chemist inda waɗanda ba ƙwararru ba suna faɗin matsalolin su ana musu abin da bai dace ba, to insha Allah za su rinka zuwa asibiti su samu cikakken kulawa.
Wannan ba shine kadai yunkurin kulawa da ƴan mata ba, domin kungiyar ta ce ta tsara sai ayyukanta sun kai ga mata kimanin miliyan 20 ƴan Najeriya a cewar Helen Edion.
We want to reach 20 million girls in Nigeria providing services across every aspect.
Ta ce wannan aikin da aka yi yanzu su mantabi ne domin mata za su amfana da yawa. Alamomin da suka amfana da waɗannan ayyuka na gyaran asibitoci sun nuna gamsuwa da jin daɗi akan wannan ɗauki da ƙasar Canada ta kawo musu ta hannun Plan International Nigeria.
Kana magana da Professor Umar Obandawa Kinjabu a wakilin sarkin ɗimin Jabu Alhaji Aliyu Garba na biyu. Ya wakilto ne don in nuna godiya ta ga Plan International da kuma gwamnatin jihar Sokoto da kuma gina Friendly Center, Association Friendly Center. Ba shakka wannan zai kawo wani ci gaba sosai al'amuran lahiya.
A matsayina na magajin Arkilla kuma WDC chairman na wannan asibiti, za mu kula da ita insha Allah yadda ya kamata. To wannan gaskiya zai ara encouraging din yaran mu matasa mata don su halarci zuwa asibiti saboda duk sun kaji wata matsala babu jin nauyi babu jin kunya za su zo su yi bayani kuma a yi musu maganin wannan matsala insha Allah.
Kungiyar dai ta ce ta mayar da hankali wajen kula da ƴan mata saboda bincike ya nuna cewa kashi 78 cikin 100 na ƴan mata a arewacin Najeriya suna yin aure kafin shekara 18 na rayuwa, kuma suna fara takalmin haihuwa tun suna shekara 15. Don haka akwai buƙatar a mayar da hankali wajen ceto rayukansu ta fannoni mabambanta. Tuni dai da gwamnatin jihar Sokoto ta karɓi asibitocin da kungiyar ta gyara mata. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, masu sauraro da dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka a dusa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ga shirinmu na gaba.
Baki bai yanka wuya. Yayin da shirye-shiryen gudanar da zaben shugaban kasar Amurka ke daɗa kankama, mun yi nazari kan manyan 'yan takara guda biyu. Jama'a assalamu alaikum. Yayin da ya rage saura ƙasa da mako biyu a gudanar da zaben shugaban kasar Amurka, hankali ya karkata kan jihohin da ake kira raba gardama, waɗanda akasari suke bayyana alƙiblar sakamakon zaben, inda kuma yanzu haka 'yan takara suka ƙarfafa yaƙin neman zaɓe. Zaben na bana dai karin bakar ƙarfe ne da har kawo yanzu ba a san maciito ba tsakanin tsohon shugaban ƙasa Donald Trump na jam'iyyar Republican da mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat. To shin su wane ne waɗannan 'yan takara? Bari mu soma da mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris, wadda ta kafa tarihin kasancewa mace baƙar fata ta farko da ta taɓa zama mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka. Haka kuma ta kasance mace baƙar fata ta farko da ta taɓa tsayawa takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat.
Wannan wani lokaci ne da Kamala Harris ta kafa tarihi a shekarar 2021. Wacce tsohuwar sanata ce da ta zama mace ta farko da ta rike mukamin mataimakin shugaban ƙasa.
It is my honor to be here. to stand on the shoulders of those who came before.
Wannan babban abin alfahari ne a gare ni. Kasancewa ta wacce za ta dora akan abin da magabata suka yi.
Kazalika Harris ta kasance mace bakar fata ta farko ba Amurkiyar asalin India wacce ta rike wannan mukami na bi mafi girma a kasar.
She's broken so many glass ceilings for so many women.
Ta kafa tarihi a fannoni da dama wanda hakan ya bude wa mata hanyoyi masu yawa.
Mahaifiyar Harris yar asalin India ce yayin da mahaifinta dan asalin kasar Jamaica ne. An haife ta ne a birnin Oakland dake jihar California inda aka zana hotonta a makarantar da ta halatta a lokacin da take karama. Harris ta kammala karatunta ne a Jami'ar Howard ta kuma kasance mace ta farko da ta rike mukamin babban lawyer a gundumar San Francisco a shekarar 2004 sannan a shekarar 2011 ta kasance mace bakar fata ta farko. A shekarun da ta kwashe a matsayin mataimakiyar shugaban kasa Harris ta kasance ɗaya daga cikin mutane na gaba-gaba da ke sukar sauya dokar zubar da ciki ta Roe v. Wade da kotun kolin Amurka ta yi. Dokar nan ta shekarar 1973 wacce a baya ta halatta zubar da juna biyu. A wadin mulkinsa tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya naɗa alƙalai uku a babbar kotun kasar.
He proudly uses the word proudly takes credit for overturning Roe. So make no mistake. If Trump gets the chance, he will sign a national abortion ban to outlaw abortion in every single state.
Trump yana tunkaro da soke dokar da ta ba da dama zubar da ciki ta Roe versus Wade. Saboda haka, babu haufi idan har ya samu dama zai rattaba hannu kan dokar kasa da za ta haramta zubar da ciki a kowace jiha.
Mataimakin shugaban kasar har ila yau ta jinjinawa tsarin kiwon lafiya mai rahusa da kuma rage farashin allurar cutar ciwon siga da gwamnatin Biden ta samar.
Raise your hand if you have a family member with diabetes.
Wanda ya san akwai mai cutar siga a gidansu ya daga hannu.
Inda farko an zaɓi Harris a matsayin wacce za ta jagoranci ayyukan da gwamnatinsu ke yi a kan iyaka, sai dai yakin neman zaɓen Biden ya ƙare a kare kansa yayin da batun karara baki ya kasance babban batu a zaɓen 2024.
Now undocumented spouses of American citizens who have been in the country for 10 or more years can stay in the country while they apply for a green card.
Yanzu ma'aurata da abokan zamansu da suka kasance Amurkawa da suka kwashe shekaru 10 ko sama da haka a cikin ƙasa za su iya zama har sai sun samu katin zama a ƙasa na dindindin.
Harris dai ta ƙara fitowa idan jama'a ne a tarukan yakin neman zaɓe tun bayan da shugaba Biden ya yi ƙasa a gwiwa a muhawarar da suka tafka da tsohon shugaba Donald Trump.
That someone who vilifies immigrants, who promotes xenophobia, someone who stokes hate should never again have the chance to stand behind a microphone and the seal of the President of the United States.
Yayin da shugaba Biden ya janye takararsa za ta sake kafa tarihin zama mace bakar fata ba Amurka a asalin India ta farko wacce za ta yi takarar ofishin shugaban kasa a Amurka.
God bless you and God bless the United States of America.
Allah ya muku albarka. Allah ya yi wa Amurka albarka.
Donald J. Trump, shugaban kasar Amurka na 45, kuma shugaba na uku da aka tsige shi amma kuma ya sami kubuta. Yana neman sake zabensa a wa'adin mulki na biyu. Kafin ya zama shugaban kasa, Trump hamshakin dan kasuwa ne da ke sha'anin gidaje a New York, kuma mai gabatarwa a tashar talabijin. Bayan kammala karatun digiri a kwalejin nazarin sha'anin kuɗi ta Jami'ar Pennsylvania, ya ci gaba da shugabancin sana'ar gidansu ta sha'anin gidaje da kadarori, inda ya fara data ya kuma gina otel-otel da gidajen caca da filayen wasan golf a fadin duniya. A shekara ta 2004, Trump ya kasance wani sanannen mutumin kafafen watsa labarai saboda shiryawa da kuma fitowa a shirin nanna The Apprentice, wanda ya fice sosai a gidan talabijin na NBC. Ya bar shirin a shekara ta 2015 sa'ad da yake shirin tsayawa takarar shugaban kasa, inda kuma a zaɓen shekara ta 2015 ya sami nasarar lashe zaɓe bayan doke abokiyar takararsa ta Democrat Hillary Clinton. A cikin shekaru uku da rabi na mulkinsa, shugaba Trump ya zartar da wani babban ƙudurin dokar yin garan bawul ga haraji ya rage yawan sojojin Amurka a Syria, Kano kuma ya sami nasarar amincewar majalisar dattawa akan alkalai biyu da ya nada a kotun koli domin cike gefin da ke akwai a kotun mai alkalai bakwai. Sakamakon faruwar al'amura da dama a rabin farkon shekara ta 2020, farin jinin Trump ya rugu sosai a yayin da kuri'un jin ra'ayoyin jama'a da dama suka nuna yana bayan tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden da kusan kashi 9 cikin 100 watanni hudu kafin daga bisani a zaben shugaban kasa na shekara ta 2019 ya sha kai a hannun shugaba mai ci yanzu wato Joe Biden na jam'iyyar Democrat. Wannan ya sa Trump ya kasance shugaban kasa na uku da ya taba shan kasa a kokarin neman wa'adin mulki na biyu a cikin shekaru 44 da suka gabata. Haka kuma magoya bayan Trump na bayyana cewa ko a zaben shekara ta 2016 yana baya a kuri'un jin ra'ayoyin jama'a sa'ad da abazata ya kada tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. Trump ya yi kokarin shata manufofi na dakile shigowar bakin hauri ciki har da samun nasarar amincewar majalisar dokoki da kuɗi kusan dala biliyan 1 da miliyan 400 domin gina katangar kan iyaka. Ya kuma ayyana dokar ta ɓaci domin samun ƙarin dala biliyan 3 da miliyan 600 na ci gaba da aikin ginin. A wannan karon ma ya jaddada cewa sai abin da zai karu idan ya sami nasara a zaɓe.
On day one of my new administration, the invasion ends and the deportations begin to get them out.
Yace a ranar farko ta sabuwar gwamnati na za a soma kai samami tare da ta sakiyar bakin hauri. Trump ya sami bunƙasar tattalin arziki na tsawon shekaru uku a ƙarƙashin mulkinsa da ya hada da raguwar rashin aikin yi zuwa kashi 3.5 katsala cikin 100 adadi mafi karanci da aka taba samu a kasar da tafi karfin tattalin arziki a duniya a cikin shekaru 50 yayin da kuma farashin hannayen jarin kasar suka daga sama. A dai bangaren kuma Trump ya zargi gwamnatin shugaba Biden da Kamala Harris da kawo koma baya ga Amurka ta fannoni da dama inda ya alƙawarin ta da komada da sauya al'amura.
We are a failing nation, we're a nation in decline, we're a nation in distress.
Yace muna fuskantar koma baya, al'amura na tabarbarewa a kasar mu, za mu kawo gyara cikin sauri. Kun sani idan muka sake komawa shekara hudu na gwamnatin waɗannan mutanen kuma ita ce ma tafi muni akan Biden. Tun daga lokacin da mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris ta zama 'yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar Democrat biyo bayan janyewa da shugaba Joe Biden ya yi, Trump ya karkata akalar makaman yakin sa daga Biden zuwa gare ta.
She has no idea what the hell she's doing and she's going to be dealing with the smartest people.
Yace bata ma san abin da take yi ba, kuma tana mu'amala ne da mutane mafi basira. Ba za mu iya kwashe tsawon shekaru hudu na rashin kyakkyawan shugabanci ba, kasar ba za ta yi mana kyau ba. A sha'anin al'amuran kasashen waje, tsarin Trump ya yi suna akan manufarsa ta Amurka ce ke kan gaba wanda ya sa muradun Amurka sama da kowa a duniya. Ya janye daga yarjejeniyoyin kasa da kasa da dama, ciki har da yarjejeniyar kasuwanci ta yankin Pacific, yarjejeniyar kula da yanayi ta Paris da kuma yarjejeniyar shirin nukiliyar Iran. Saurare, saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. A madadin dukkan sauran abokan aiki, Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi daga Washington DC.
Sai a tara mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin na baki mai yanka wuya. Yanzu kuma lokaci ne na takaitattun labarai.
‘Yan sanda sun ce akalla mutum 11 suka mutu a ranar Talata bayan da wata motar mai ta fashe a kusa da wata babbar hanya a kasar Uganda. Kakakin ‘yan sanda Patrick Onyago ya ce motar dakon man ta kife ne bayan wani hadari da ya faru, daga bisani kuma ta fashe a wani gari da ke wajen Kampala babban birnin kasar, inda bakin hayaki ya turnike sararin samaniya. Dakarun kasar Iraki sun kashe kwamandojin kungiyar IS guda 9 ciki har da wani babban jigo a kasar, kamar yadda hukumomin Baghdad suka sanar a ranar Talata, yayin da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce dakarun Amurka biyu sun samu rauni yayin harin. Rundunar haɗin gwiwa ta Iraki ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa dakarun yaƙi da ta'addanci sun kashe 'yan ta'adda 9, cikin su har da wanda ake kira da gwamnan Iraki na kungiyar IS, wanda aka bayyana sunansa da Jassim Al-Mazrui Abu Abdul Qadir.
to masu sauraro baki daya a nan zamu nade tabar mai shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu karfe 8 agogon Najeriya ne ga kamar da Chadi wato karfe 7 agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauki da maimaitin shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda suka bada gudunmawa har shirin ya zo muku kamar da kuka ji musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya ci an gabatar da shirin. Sai wato editor mu na wannan zangon Mahmud Lalo da Daji Balawe da ya bada umarni da injiniyan mu na yanzu Jimmy Hawashirin ke fata alheri sai anjima.